الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 12 ga watan Al-Muharram shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 26 ga watan 11 shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne wa laifi tambaya biyu zuwa uku suna iya gabata na'am
sanai hadisi wani abu ya zo a cikin kubo da musulmi na da yake cewa mutum da na dasa mace ba da abu ga mashi kusa ta gani a kan shi tun da wanda hadisi ya ce ya fi kuma da ya fi kasar da kuma ta wani za a mashi azaba ba da wani alifin da wani zaɓa na kuma ka gani kayan wani ya zaɓa
wai dangane da wani hadisi wanda ke cikin buguyatul muslimi na cewa mutumin da ya yi zina da matar aure za a dauta masa rabin zunubin wannan al'umma wannan hadisi dai ba fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce wanda shi wannan littafi buguyatul muslimi ya kunshi hadisai bayyai har ma da hadisai waɗanda suke mawdu'at ma'ana hadisai waɗanda suke na ƙarya don haka littafi ne wanda yana buƙatar a tace shi kuma ya riga ya watsu musamman a ƙasar Hausa da irin yankin Mali domin wanda ya yi shi mutumin Mali ne ya kunshi hadisai waɗanda suke ba su da kai balantana ƙafa na'am
tambaya ta kamar yadda mun kuna bayani haka muna kwabra muku ido wannan abun baya da abun ga kamar malami na bayani sai a tura mai ido wannan baya da
wai dangane da kallon malami a lokacin da yake ilka'in darsi ma'ana lokacin da yake karantar da jama'a shin ba laifi game da haka yin haka sunna ce mustahabba kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna zai musu wa'azi ko kuma kasancewar zai musu khutba suna zagaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya fara masa ido saboda duk lokacin da zaka ringa kwana ido akan abu ka karkata kunnenka to zaka fi kiyaye abin da ake faɗa an gane ko kana ganin abu kana ji ka fi kiyayewa akan wanda ji ne kadai nashi saboda shi idan naka zai hango maka wani abu wanda yake na daban ya shagaltar da kai dangane da abin da ake fada amma duk lokacin da kai kana kallon abu sannan kuma kana sauraro to wannan ganinka zai kara taimaka maka akan kiyaye abin da ake fada maka kwarai mustahabi ne haka na'am wani ne ne hukuncin karanta alqur'ani a kwance ta kowane hali ya halatta musulmi ya karanta alqur'ani an gane ko wanda zamu iske hadisi Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa ko kuma in ce mama mun ma wuce shi ko kuma zamu iske shi wanda take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kishin gida akan cinyata mun wuce da hadisin wannan yana ta da kai da cinyata kuma yana karanta alqur'ani ma'ana yayi kishin gidi kuma tace alhali ina jinin al'ada shi karatun alqur'ani ta kowane hali ya halatta mutum ya karanta shi sawa'an kana zaune ko kana kwance ko kana tsaye ko kana cikin tafiya kamar yanda ubangiji tabaraka ta'ala ke yaban mu'minai da nasi na alqur'ani wadanda ta kowane hali an matan ubangiji su suke kamar yanda yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayati li ulil albab allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban nar to dan haka shi ba laifi bane ba karatun alqur'ani a kwance ta kowane hali yanda zai sauka a gare ka ba laifi na'am karanta alqur'ani ba riga ya halatta ka karanta an gane ko ya halatta ka karanta alqur'ani ba riga ko da gajeren wando yake jikin ka ya halatta ka karanta alqur'ani illa kasancewar ji gaban jama'a ne ba za ka fito da gajeren wando domin cinya ma al'aura ce amma daga cibiya abin da yake yayi sama na namiji wannan shi ba al'aura bane amma kuma bayyana cewa matukar kana da rigar da zaka saka ka fito gaban jama'a ba tare da riga ba bai halatta na wai misali zakka ya halatta ka dukule ka ba mutum guda misali sannan kuma ba tare da ka masa bayanin cewa zakka ce kwarai da gaskiya halatta amma an suka bayyana masa saboda kasancewar shi wanda ya baka zakka yana da wani haƙƙi shine kai masa addu'a ta cewa Allah ya sanya albarka a cikin abin da ya rage na dukiyarsa wanda mun wuce da babi na musamman a cikin darasinmu na Bukhari baban da ke bayani dangane da yin salati na shugaba an gane ko waninsa wato ga wanda ya kawo zakkar shi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an kawo masa zakka wanda ya kawo sai ya ce Allahumma salli ala fulani kamar yanda Abdullahi ibn Abi Aufa ke cewa mahaifina Abu Aufa ya zo da zakkar shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da ya karba sai yake cewa Allahumma salli ala ali Abi Aufa yace ya Allah kai salati wato ga Abu Aufa dan haka kasancewar lalle ana buƙatar ka bayyana ma wanda ka ba cewa zakka ne kuma bayyanawar wannan za ta fitar da kai daga cikin tuhuma ta jama'a kar wani ya samu kafar da zai tsutsa ya ringa cewa wani ai baya fitar da zakka sannan kasancewar bayyanawar kuma tana akwai hikima wanda baya fitar da zakka idan ya ga jama'a suna bayyana zakka suna fitar da ita shi ma sai ya koyi da su tare da cewa dai iya abinda ake bukata mutum ya sanya kyakkyawar niyya a zuciyarsa ba wani yabo ba kake nema na jama'a ko wata godiya ta su la nuridu minkum jazaa'an wala shukura wai shi ya halatta idan mutum ya kama zakka misali sunan shi Abdullahi kace Allahumma salli ala Abdullah kwarai da gaske haka wasu malamai suka tafi amma tare da cewa da yawa daga cikin malamai suna ganin yin salati ya keɓanta ne ga manzannin Allah subhanahu wa ta'ala da annabawansa an gane ku me za ka masa addu'a za ka masa ta cewa Allah ya gabarta masa Allah ya sanya albarka a cikin dukiyarsa damar haka ne salati na mu'minai shine roƙon gafara ce ta ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma mu ce addu'a ce dama cewa ka yi addu'a Allah ya sanya albarka kamar yadda yake khudh min amwalihim sadaqatan tudhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim addu'a wa salati na mu'mini addu'a ce ma'anar shi addu'a ne dan haka suka ce iya abinda zaka yi addu'a zaka masa Allah ya sanya albarka salati na mala'iku shine roƙon gafara ta Ubangiji tabaraka wa ta'ala ga mu'mini kamar yanda Allah yake fada mana a cikin suratul mu'min ko kuma mu ce suratul ghafir allazina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الشاهد ربنا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ملائكو أبن سكي فدايا الله كي غافر غودن سكو كوما غريك لكوبا واتبعوا سبيلك كما سكو تفركين كاشيني القرآن والسنة haka can manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke cewa wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi allazi salla fihi yaquluna allahumma arhamhu allahumma ighfir lahu allahumma tub alayhi haka mala'ikun Allah suke fada ga mutumin da bayan gama sallah ya ci gaba da zama a gunsa na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala sai suke ya Allah kai masa rahama ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka karbi tubansa matukar arwallar shi bata warware ba matukar bai zo da abin da yake ta alƙurman masallaci haka mala'ikun Allah ba za su gushe ba suna masa wannan addu'a a takaice dai wannan ziyada ta mai fa'ida ma'anar salati na mala'iku shine roƙon gafara ta Ubangiji tabaraka wata'ala salatin mu'minai shine addu'a salatin Allah subhanahu wata'ala shine Allah ya zuba yabo akan bawansa a cikin jama'a mafi daukakar jama'a ita ce jama'a ta mala'iku darasi da ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala wato mun shiga kitabu sala wato littafin da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen sallah wanda a wannan babi malam ya fara a wannan littafi malam ya fara da babin da ke bayani dangane da lokata wato na sallah wanda bayani ya gabata makasudin fara wannan littafi da baban da ke bayani dangane da lokacin sallah domin lokaci shine shagaba a cikin dukkan sharuɗa wanda suke na sallah domin sallah ba ta zama wajibi akan mu'mini matukar lokaci bai shiga ba wajibcin ta na tabbata da zarar lokaci ya shiga kamar yanda Ubangiji ta'ala ke cewa inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta dan haka kuma lokacin na sallah lokacin ne kamar guda biyar amma ga wanda baya jami'i jami'u ta qadim ko jami'u ta akhir an gane ko lokacin azhar ga lokacin la'asar ga lokacin magharba ga lokacin isha ga lokacin asuba lokacin da suka dace a yi su amma ga mutumin da yake jami'i tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci lokacin sun dawo guda uku domin azhar da la'asar suna tarayyar lokaci an gane ku domin lokacin azhar da la'asar baya fita sai idan rana ta fada magharba da isha lokacin su baya wucewa sai alfajir ya keto asuba lokacin ta zababbe baya fita sai idan rana ta huto wanda mun wuce da hadisi na wato Abu Amr Ash-Shaybani Allah ya kara masa yadda wanda ke fada cewa malaminsa Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wata'ala ma'ana daga cikin dukkan ayyuka wani aiki ne Allah ya fi so ya fi kauna wanda akan wannan gaba muka ce za mu ɗau darasi shine wata aqida ta ahlus sunna wal jama'a siffanta Ubangiji tabaraka wata'ala da abin da ya siffanta kanshi da shi a cikin alqur'ani ko manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi sifa ta mahabba ala tunda cewa ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki ne ya fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala don haka ubangiji ta'ala yana da sifa ta mahabba ma'ana kaunar abu amma kauna wanda ta sha bamban da ta halittarsa shi kadai ya san yanda kaunar shi take amma mu mun jajirci yanda su da kauna na ubangiji tabaraka wa ta'ala yake domin ya ce mana laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ayoyi na alqur'ani sun wuce al-safa irin su inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله يحب المتقين دا شنفة أسرى فدر أبيه تعالى ليكي تشوى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم آيوين عن القرآن سنوشي على السابع تسيك ماذا الله سيباش أنسى يشي صلى ألوك شنطا صلى ألوك شنطا شيني أبند الله سبحانه وتعالى يبسول بشكين أيوك لبعد دومين باين كلمة التوحيد babu wata ibada wadda take mafi girma mafi soyuwa a wajen Ubangiji tabaraka wataala sama da sallah kaunar da Allah yake ma sallah shi yasa a farkon farlanta ma al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daren da aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saman bakwai Allah sai da ya farlanta mana sallah 50 a tsawon yini da dare wannan dalili ne yake nuna cewa san da Allah yake ma sallah da kaunar da yake mata wanda kasancewar Annabi Musa alaihi salam shi ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shawarar cewa ya koma a rage masa saboda shi ya huga da Banu Isra'ila Banu Isra'ila sun fi wannan al'ummar jimuri yace al'ummar ka ya Rasulullahi ba za ta iya daukan nauyin sallah 50 a tsawon yini da dare manzon Allah ya koma Ubangiji ta'ala ya sassauta masa ya dawo ya nuna ma Annabi Musa Annabi Musa ya ce masa koma dai a sassauta ma ka yi ringa kai kawo a ƙarshe Ubangiji tabaraka wataala ya ce to je ka kai da al'ummarka na ba ku sallah 5 a tsawon yini da dare amma a wajena a matsayin 50 take Ubangiji ta'ala ya ce kuma daga wannan ba a canza faɗa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dawo a biyar kin ma Annabi Musa ya ce kuma a rige maka manzo Allah ya ce kunya dake to a takaice dai wannan hadisi na nuna mana cewa ba abinda Allah ya fi so game da bawansa daga cikin ayyuka sama da yin sallah a farkon lokacinta sallar da ake buƙatar a yi ta da zarar lokacinta ya shiga don haka wannan hadisi shine wanda ya dace mu'mini ya kafa hujja da shi wancan hadisi wanda yake cewa awwalul waqti ridwanullahi farko yin sallah a farkon lokaci samun yarda ta Allah tsakiyar lokaci rangwame da Allah karshen wannan tsakiyar lokaci me yake cewa rahama ta Ubangiji karshen lokaci rangwame na Ubangiji tabaraka wataala wannan hadisi ne na ƙarya wanda aka kirkira shi aka jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani ya gabata akan shi tun a darasin mu na bulugura yake cewa awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu abullahi wannan ba katar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce don haka wannan ya wadace mu yau kenan za mu tashi hadisi na 50 قال المصنف رحمه الله تعالى على حديث 50 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالحاجرة والعصر والشمس نكية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه مجتمع وعجل وإذا رآهم أبطأوا أخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها في جلس الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال جابر بن عبد الله الأنصاري الله إكرمه سيدا ke cewa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallah ta azhar bil hajira a cikin tsananin zafi wanda yake na rana ba anan bi ma'ana fi azhariya ma'ana fil hajira a cikin lokaci wanda yake na tsananin garji wanda yake na rana al hajira kamar yanda malam ya fassara mana shine shiddatul harri ba'd az-zawal tsananin zafi wanda yake na rana bayan karkatatta sai yake cewa wala asra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na sallatar sallatul asr wa ash-shamsu nakiya wato rana tana tsarkake da gumunta ba tare da wani jajaja wanda yake na alamun fadawa ya cudanya da ita an gane ko nakiya bi ma'ana safiyatun khalisatu ma'ana tana tace tana tsarkake ga gumunta tare da ita sannan kuma babu wani sha wanda yake da alamun fadawa wato ya cudanya da ita kaga wannan tasha bamban da sallar mutanen gida wanda misali in a baraya ana azhar ana la'asar a karfe 3 da rabi ko karfe 4 in ka je kauye sai wajen karfe 6 za ka ga an huto masallaci sai rana ta fara ja sannan su suke la'asa an gane ko sun yi hannun riga da sallah sai ce wal maghriba idha wajabat maghriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar ta idha wajabat wato idan rana ta fada lafazin wajabat an ciro shi ne daga wato shine al-wuju idan aka ce al-wuju shine as-suqut ma'ana sirayar abu da faduwarsa abu ya siraye kuma ya lazanci gunsa kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul hajji fa idza wajabat junubuha fa kulu minha wa adimul qani'a wal mu'tar fa idza wajabat junubuha Ubangiji ta'ala ya ce fa idza wajabat ana wannan haka ne ayar ko fa idza wajabat junubuha ma'ana idan hadar garin taguwa ya saraye ya kai kasa ya lazanci gunsa Ubangiji ta'ala ya ce in kun fide fa kudu min hawa adimul qani'a wal mu'tar a takaice dai in aka ce al-wuju shine kenan as-suqud wal luzum abu ya saraya kuma ya lazanci gunsa shine anan yace wal maghriba wato maghriba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallatar ta idza wajabat wato idan rana ta fada sai yace wal isha'a ahyanan wa ahyana isha'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar ta wani zamani ya gaggauta wani zamani ya jinkirta an gane ko kamar yanda ya zo da jumla wadda take tafsiriya sai ya ce idza ra'ahu mujtama'u ajjal idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga jama'a sun haɗu manzon Allah sai ya gaggauta sallar isha baya jinkirta wa idza ra'ahum abdaw idan ya ga jama'a sun yi latti akhar manzon Allah sai ya jinkirta ta sai yace wasubuhu kana annabi sallallahu alaihi wasallama yusalliha bi ghalas asba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sallatar ta da jijjihi bi ake nini da ghalas shine wato ikhtilafu zulmatil layli bi bawdis subh wato cudanyar duhun dare da hasken asuba wanda irin wannan lokaci da ake ce masa galas kai ba za ka ci dare ba ne kai kuma ba za ka ce safiya ce amma alfijir ya keto to a irin wannan lokaci ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallatar wato sallata asuba a dunkule wannan hadisi Jabir ibn Abdullah al-Ansari na ba mu labari dangane da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance na sallatar waɗannan salloli biyar domin bayani ga al'umma sababin haka kwa domin a shekara ta 74 Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi ya zama gwamnan Madina ta bangaren Abdul Malik ibn Marwan to sai ya kasance Hajjaj a matsayin sa na shugaba na jinkirta salloli daga lokacin da ya dace a yi su. Jama'a sai suka tambayi Jabir ibn Abdullah al-Ansari dangane da lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallatar waɗannan salloli guda biyar. To shine anan Jabir sai yake cewa kana Nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli dhuhr bil hajira, wato ita azhar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar ta a cikin garji wanda yake na rana, ma'ana bayan rana ta karkata da tsananin zafin ta. A wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fitowa a yi sallar azhar. An gane ko? Sai yace ita kuma la'asar, sai yace wala asra wa shamsu laqiya. La'asar manzon Allah yana sallatar ta lokacin da alhali wato rana tana tsarkakakka da gumunta babu wani jajaja na alamun fadawa wato ya cudanye da ita. An gane ko? Kenan lafazin washamsu laqiya wannan jula ce haliya, wala asra kenan wannan ma'adufun ne ala yusalli dhuhra, ai wa yusalli al-asra manzon Allah yana sallata sallata al-asr washamsu laqiya hadin rana tana tsarkake babu wani alamun fadawa tare da ita. Sai yace ita kuma magariba idza wajabat, da zaran rana ta fada to a wannan lokaci manzon Allah yake sallatar ta. Sai yace isha ce kwa, wato isha kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani zamani ya gaggauta ta, wani zamani ya jinkirta. In ya ga jama'a sun hadu manzon Allah ya gaggauta ta, in ya ga jama'a sun yi jinkiri manzon Allah sai ya jinkirta ta. Sai yace asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya kasance yana sallatar ta wato dijjiji. Wannan na nuna mana sallolin nan hudu gaba daya iya abinda ake bukata a yi su a farkon lokacin su, iya abinda ake bukata a yi su wato a farkon lokacin su. Idan ka dauka ita azhar, iya abinda yake sunnatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farkon lokacinta ake bukatar musulmi ya yi ta, kamar yadda Allah ya ce ake yi salata li duluki shamsi ila ghasaqil layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Duluki shamsi shine al-imam Malik, Allah ya ji kansa ya fassara mana a cikin littafinsa al-muwaffa, yake cewa mailuha an kabidis sama, karkatarta daga tsaki tsakin sama. Idan rana ta kai tsakiya, idan ka kafa sanda bayan da za a yi ka ga inuwa, domin inuwar nan ta bi jikin sandar, amma da zaran ka ga inuwa ta sauko wanda ake kiran da alfai, to lokacin azhar ya shiga. Haka ake bukatar a yi azhar a farkon lokacinta, wanda a irin lokaci na sanyi 12:10 zuwa da 15 za ka ga lokacin azhar ya shiga, inuwa ta sauka. To tun a wannan lokaci ake bukatar a yi sallar ta azhar. In lokacinta ya shiga misali a 12:10, to idan an yi kira ana iya ba jama'a kamar 5:00-10:00 domin su zo a hadu a yi sallah, kenan misali 12:20. Amma galibi a nan a nawa ake yi, inda ake yi da dan gaggawa ma shine za ka samu da 45, 12:45 ko 12:50. Bana mantawa akwai lokacin da 12:10 lokacin azhar yake shiga a yanayi wanda yake na Madina, kuma a nan namu ba in ka kiyaye a irin zamanin sanyi za ka kai 12:00 lokacin azhar ya shiga. Dan haka ita azhar su ake a gaggauta ta, illa kasancewar wani lokaci shine lokacin rani. Idan zafin rana ya tsananta, to sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinkirta azhar jinkiri wanda yake kadan, kamar yadda yake cewa izashtadda al-harru fa abridu bis-salati. Manzon Allah yace in rana ta tsananta, tsananin zafin ta ya tsananta, manzon Allah yace ku sanyaya da sallah ta azhar. Sai yace fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam, domin tsananin kula ta rana wato huci ne na wutar jahannama, ko kuma kace zafi ne na wutar jahannama. To dan haka a lokacin tsananin zafi wanda yake na rana, to a irin wannan lokaci sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jinkirta azhar jinkiri wanda yake kadan wato daga farkon lokacin ta. misali a ce a lokacin rani, rana tana gushewa a 12 da minti 40 ko 12 da minti 50. To in tana gushewa misali a 12 da minti 40 ko da 50, to kai azzabar wato zuwa karfe 1 ko karfe 1 da minti 5 ko zuwa da minti 10. An gane ko? Ba maganar ba fa akai ta karfe 2. Wannan sanya yawar ta wuce ka'ida. To shi an gane ko? Sannan ita da asar gaya lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yinta, da zaran inuwar mutum ta kai kwatancinsa, wanda shi ne ƙarshen zababban lokaci na azzahar, wanda kuma shi ne farkon lokaci na la'asar, rana tana tace babu wani jajjaje tare da ita kuma da gumunta, a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallatin la'asar farkon lokacinta. Haka ita magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta a farkon lokacinta, da zaran wato kasbar rana ya baki. Kenan in kun tabbata kun waiwaya yamma ba kwa ganin kasbar rana, to lokacin magariba ya shiga. Kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari, wani sahabi ke faɗa ke cewa mun kasance muna sallatar sallah ta magariba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gama sallah ɗayan mu ya halaba kibiyarsa kuma ya ga inda ta tura. An gama sallar magariba ba, ka ja kibiya ka halaba kuma ka ga inda ta fada, wanda aƙalla gwanin halbin kibiya in ya halaba kibiya a kaɗan za ta yi tafiya ta yi mitar 50. To amma mu a yau ana gama magariba, in ka ɗaga tafin hannunka ba sai ka yi da gaske za ka gan shi, ba ma maganar a halaba kibiya ba. An gane ku? Haka ita asuba gaya sai yake cewa wasu kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli hadi gadas, wato asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sallatar ta wato da ciccihi, shine farkon ketowa alfitir. Kenan a wannan hadisi iya abinda zamu fahimta, sallar da ake buƙatar a jinkirta ta ita ce sallar ta isha, kamar yadda zamu iske nassi wanda yake sirrin daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan na nuna mana shawar bibiya da kiwo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga al'ummarsa, da yanda yake nisanta ya kaurace duk abin da zai zama tsanani ne ga al'umma. Don haka sai ya ce idza ra'ahu mujtama'u ajjal, in ya ga jama'a sun hadu manzon Allah sai ya gaggauta isha domin jinkirta musu a irin wannan lokaci a kun sanani. In ya ga sun yi jinkiri manzon Allah shi ma sai ya jinkirta. Haka ake buƙatar shugaba ya zamanto na bibiyar yanayin al'ummarsa. Al-hadithul hadi wal khamsun an abil minhal sayyar ibn salama annahu qala dakhaltu ala wa abi ala abi barzata al-aslami radiyallahu anhu فقال له أبي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الحجيرة التي تلؤونها الأولى حين تضحك الشمس ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من الإشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. Wato abul minhal shine sayyar ibn salama arrayahi mutumin basrani, Allah ya ji kansa ke cewa da khaltu ana wa abi ala abi barzata al-aslami, ni da mahaifina mun shiga wajen Abu Barza al-Aslami sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shi Abu Barza al-Aslami ya shahara da wannan alkunya tashi. Malamai sun yi sabani dangane da sunansa na hakika, amma abin da yafi shahara shine Nadulatu ibn Ubay al-Aslami, Allah ya kara masa yadda. An gane ku? Dangantar shi na tukakewa zuwa kabilar wato Banu Aslam, ya musulunta tun da dadewa ma'ana yana daga cikin waɗanda suke farko farkon musulunta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin Khaybar da buɗe Makka da yakin Hunayn wanda a ranar da aka ci Makka da yaki shine ya kashe wani dan ta'adda wanda ake kiran shi Ibnu Khaldun wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halitta jinin sa wanda shi Ibnu Khaldun ba shi da wani aiki ko dare ko rana illa zambo da aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa da addinin da yazo da shi manzon Allah ya ba da izinin cewa ko a cikin Ka'aba aka same shi manzon Allah ya ce a kunkulo shi a kashe shi a ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka yayi rinjaye a kanta shi wannan dan ta'adda sai ya je ya kama labulan Ka'aba ya je ya rungume shi wannan sahabi Abu Barza shi ya je ya gama da shi wanda kasancewar Abu Barza a ƙarshen rayuwarsa ya koma birnin Basra a can Ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko ya sannan a birnin Marwa Allah ya karɓi rayuwarsa a shekara ta 65 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin waɗanda aka fita fagen daga da su aka yaki ƴan tawayen musulunci waɗanda ake wanda ake sanin su da sunan al-Khawarij to shine anan yake cewa wato shi Abu Minhal yake cewa ni da mahaifina wato mun shiga wajen Abu Barza al-Aslami fa qala lahu abi babana sai yace da shi me zamu iya dauka na darasi a wannan gaba wato ladabi ga manya idan kana cikin jama'a to iya abinda ake bukata karka yi riga malam masallaci in za a yi magana ka zaburar ka ne ke ka fara bayani iya abinda ake bukata in jama'a suna haɗe to babba ake bukatar ya fara magana wannan ladabi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu wanda kar mu manta tun a cikin kitabul shidayat a darasin mu na gudugul maram hadisi ya gabata wanda aka kashe ma wasu dan uwa a can wato gurnin Khaybar wanda sun zo za su yi bayani ba ɗayan karamin sai ya tashi manzon Allah sai ya ce masa kabbir babba ya tashi ya fara dan haka anan sai ya ce fa qala lahu abi yace mahaifina sai ya faɗa masa to haka ake buƙatar yaro yayi ladabi ga manya iya abinda ake buƙata ko da kwana biyu mutum ya fika shekaru to in an zo za a yi magana shi ya dace ya fara sai dai in ya baka izinin cewa kai sannan zaka tashi kai yace kai fa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yusalli al-maktuba mahaifina yace ma wato Abu Barza yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke sallatar wato sallata farilla al-maktuba shine al-mafhuda ma'ana sallata farilla zamu iya daukan darasi anan kasancewar wutri ba wajibi bane saboda iya abin da zana masa wato dokartan waɗannan salloli guda biyar kamar yadda bayani zai zo wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka tafi akan cewa wutri ba wajibi bane kamar yadda malaman Ahnaf wato suka tafi su ne malaman Hanafiya an gane ku cai kai fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maktuba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallatar sallata farilla wannan zai nuna mana kwadan magabatan kwarai akan sanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su rungume ta da hannu biyu su yi aiki fama suke su san yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke aikata kaza da kaza domin su yi koyi da shi fa qala sai Abu Barza yace da shi kana yusalli al-hajira allati tad'una al-ula hina tabahu ash-shams yace ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar al-hajira wato sallah wadda take ta garjin rana lafazin al-hajir da al-hajira kilahuma bi ma'ana dukkan abin da ake nufi da su sune shine sanadin zafi wanda yake da rana bayan ta karkata shine yace kana yusalli al-hajira wato ya kasance yana sallatar sallah wadda take ta azhar allati tad'una al-ula wadda kuke kiranta an gane ko sallah ta farko kenan me yasa suke kiranta sallah ta farko domin ita ce farkon sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jibril ya sauka yayi ya sallace ta da shi washegarin mihraji washegarin an farlanta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi da al'ummar sa sallah lokaci biyar da lokacin azhar yayi jibril alaihi salam ya sauka wanda shine farkon hadisi a cikin muwaddata al-imam malik shine yace kana yusalli al-hajira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallah ta tsaladin garji wanda yake da rana allati tad'una al-ula wanda kuke kiranta sallah ta farko hina tabakhadu ash-shams lokacin da rana ke gushewa daga tsake tsakin sama abdahabu shine wato az-zawal abu ya gushe babu shi babu alamar sa kamar yanda ubangiji ta'ala ke cewa hujjatu hum dashibatun inda rabbihim wa alaihim ghadab an gane ko dashibatun bi ma'ana zahiratu shine sai yace hina tabakhadu ash-shams lokacin da rana ke gushewa aita zulu shine take karkata wannan na nuna mana cewa a matsayinka na malami idan mai tambaya ya maka tambaya kana halarci da amsar tambayar ba laifi kai tsaye ka ci gaba da bashi amsa kai tsaye fa shi wannan wato sanya wannan salama da ya tambayi Abu Barza yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke sallatin sallah ta farilla kai tsaye ce masa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajira allati tad'una al-ula hina tadhhabu ash-shams ba tare da wani jinkiri ba don haka in kana halarci da amsa in mai tambaya ya maka tambaya to kai tsaye ake bukatar ka bashi amsa sannan wannan yana nuna mana shi malami ya kamata ya kiyaye wasu al'amura lokacin da zaka ba mutum wata amsa akan wani abu to ka bashi amsa da abin da suka fi sani a cikin jama'a ka ga me yasa anan caya masa allati tad'una al-ula wannan kuke kiranta ula salatul ula sallah ta farko kenan so iya abin da suke kiranta su ce mata al-hajir ko kuma su ce mata wato al-ula sallah ta farko dan haka yace kana yusalli al-hajira maimakon yace kana yusalli al-zuhra sai yace kana yusalli al-hajira domin yace masa hajira ya fi fahimta akan yace masa kana yusalli al-zuhra dan shi abin da ake bukata dai a fahimta sai yace wa yusalli fa kana sai yace wa yusalli al-asra yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallatar sallatul asr hina yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinati wash-shamsu hayya wato ya kasance yana sallatar sallatul asr dayanmu ya koma zuwa masaukin sa a cikin zanguna waɗanda suke mafi nisa da madina wash-shamsu hayya yace rana tana farakal babu wani jajjaje tare da ita kuma tana nan da gumunta hayya ay bayda'u nakiya tana farakal tana zarkake babu wani ja tare da ita a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake yin sallah ta al-asr ma'ana an gama sallah fa sai ka diba zangon da yake kowane zango nisa daga cikin zangunan Madina kamar wanda ake kiran su al-awali za a gama sallah yace dayanmu ya koma masaukin sa amma rana tana farakal babu wani ja tare da ita kina wannan na nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zaran inuwar mutum ta kai tsawon sa to a wannan lokaci manzon Allah yake sallatin sallah ta al-asr ba tare da wani jinkiri ba a gama mutum ya koma ya yi tafiyar mil biyu zuwa mil uku rana tana nan farakal babu wani abu wanda yake tare da ita sai yake cewa wa nasitu ma qala fil maghrib yace na manta abinda wato Abu Barza ya faɗa ma mahaifina dangane da lokacin magharba idan mu iya dauka na darasi anan idan baka da masaniya game da wata mas'ala ko kuma kana da sani amma ka manta to abinda ya kamata ka ce ban sani ba ko kuma ka ce na manta an gane ko maimakon ka dura ma kanka abinda ya wuce karfinka domin duk lokacin da zaka dura ma kanka abinda ya wuce karfin ka to zaka fada cikin kuzurzabi na Allah ka dan zaka iya shar'anta ma al'umma abinda Allah bai shar'anta mata ba dan haka anan sai yace wa nasitu ma qala bil maghrib abul min hal yace na manta abinda Abu Barza ya fada ma mahaifina wato dangane da lokacin magarba kenan sai mu koma hadisin Jabir wanda ya gabata sai yace wal maghriba idza wajaba da zarar rana ta fada to a wannan lokacin manzon Allah yake sallatar magruba sai yace wa kana yastahibu an yu'akhira min al-isha allati tad'una hal atima wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana so yana kaunar jinkirta isha wanda kuke kiranta al-atima abinda ake kira da al-atima a yare wanda yake na larabci shine hurmatul layl wato duhun dare an gane ko a wannan lokaci suke tatsara ummarsu bayan an dawo da su wurin kwanci duhun dare shine ake kiran shi da al-atima to a nan su sallar isha sai suke kiranta al-atima dan haka ya masa bayani da abinda suka fi sani a nan wanda wannan suna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin bukhari manzon Allah yake cewa la yagani bannakum wal a'rab kada wato kauyawa su rinjaye ku dangane da sallar ku ta isha wanda suke kiranta da al'atima domin su a wannan lokaci ne suke tatsara kunmansu a wannan lokaci don dare manzon Allah yake karku bari su rinjaye ku dan haka abinda ake bukata in har mutane za su fahimta to duk wani abu wanda yake na shari'a a ambace shi da sunan da shari'a ta dasa masa amma in mutane ba za su fahimta ba ba laifi zaka iya zo musu da bayani akan abinda suka fi sani dan haka sai ya ce masa wa kana yastahiku wannan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana son ayyu akhir al-isha wato ayyu akhir min al-isha ya jinkirta sallar isha allati tad'una hal atma wanda kuke kiranta da hal atma sai amane ko wannan kenan dalilin da ke nuna cewa ita sallata isha iya abinda ake bukata a jinkirta ta iya abinda yake sunna in har jama'a za su hadu a wannan lokaci to abinda ake bukata a jinkirta ta akai ta kusan nisful layl za mu iske hadisi yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta ta sai yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha wazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar yin bacci gabanin sallar isha micece illa malamai suka ce su da yawa idan mutum yayi bacci gabanin sallar isha baccin zai iya zarcewa sallah ta kuce masa ko kuma kaddara cewa ya yanke baccin in ya yanke baccin zai tashi da kasala da kiyuya babu wani kuzari tare da shi don haka shine yace wa kana yakrahu an-nawma qablaha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kyamar yin bacci gabanin sallar isha amma malamai suka ce in har kana da tabbacin ka tashi ko kuma ka wakilta wanda zai iya tada ka sawa'an wani ne ka wakilta ko kuma ka sanya rabe to ba laifi kakan iya yin baccin ka fita daga cikin karkanci domin illar dan kada bacci ya zarce ba kai samu sallar isha a lokaci ba shine sai yake cewa wal haditha ba'daha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kyamar wato hira bayan sallar isha hirar da babu wata fa'ida a cikin ta amma duk hirar da ke akwai amfani a cikin ta kamar misali mudarasa ta ilimi ko abin da ya shafi hira wanda akwai amfani ga jama'a ta musulmi wannan ba laifi ko da bayan isha ne a janye lokaci ana yinta kamar yanda kasancewar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an samu suna haka wanda karin wanda babi ne na musamman al-Imam al-Bukhari yayi a cikin littafin sa Sahih al-Bukhari in kamar abin da ya shafi bangaren ilimi ne ko wata jira wanda ke akwai amfani ga jama'a ta musulmi to ba laifi a yi ta wato bayan sallar isha amma duk hirar da ya kasance ba ta da amfani to wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kyamar haka menene hikima dan kada ka kwashe dare ka kasa tashi a tsakiyar dare kai kiyamul layl ko kuma samun sallar asuba a lokacin ta sai ya ce wa kana yanfatilu min salati al-ghadati hina ya'rifu ar-rajulu jalisa wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na juyawa game da sallah ta asuba hina ya arifu rajulu jalisa, wato lokacin da mutum yake sanin abokin zaman sa. Kaga anan mai maimakon ya ce wa kana yanfatilu min salati subhi ko kuma min salati al-fajr, zai ce min salati al-gada, domin abinda suke kiranta salatu al-gada. Idan aka ce al-gada, wato shine farkon kituwa al-fajr, an gane, wanda a Hausa muke cewa jijjihi, shine yace wa kana yanfatilu ayyan sariku, wannan Allah ya kasance na juyawa ya gama sallah ta asuba hina ya arifu rajulu jalisa, lokacin da mutum ke sanin abokin zaman sa. Shin abokin zaman sa wanda dama ma ya san shi, abinda ake nini da abokin zaman ka wanda ka zauna kusa kai sallah a sabude da shi, daga ka waiwaya zaka iya gane fuskar wane ne, an gane ku? Kenan wannan yake nuna ashe ita sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin ta da jihi da duhu-duhu, kamar yadda yake a can wasu bukanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yusalli haji ka da haka. Kenan kuma in ya fara ta da jihi, to yana gama sallar asuba gari ya waye haske ya daukaka ko ina, don haka sai ya ce wa kana yaqra'u bi 60 ila 100, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karanta aya 60 zuwa aya 100 a sallar asuba, aya 60 zuwa 100 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa, an gane ko? Mu ko kullun suratul tariq ce da wash-shamsi was-samai wat-tariq da suratul shams, wanda gaba ɗayan su in ka jimulce su sun kai aya nawa, suratul tariq aya nawa ce malam sallallahu alaihi aya da wuce suratul tariq aya tara sha tara ko sha bakwai, to idan ka dauki suratul shams fa sha biyar, ga sha biyar ga sha tara nan kenan 34, to shi kuma aya 60 yake karantawa zuwa aya 100, kai wata rana an samu manzon Allah sai da ya karanta aya 206 a sallar ta asuba suratul a'raf, wanda suratul a'raf akalla ta kwashe kusan izihi 4, kaga kenan izihin fa ma kana da awahu, sannan qalal malaw, sannan izina ta kana da shabala, izihi 3 ta kwashe da kusan rabi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta ta a sallar ta asuba, kuma an samu wata rana ya karanta farki da nasi a sallar ta asuba, amma galibi kuma yana kiwon yanayin da jama'a suke ciki akan hali ne wanda yake na tafiya, dan kar ku kama hanya an tsaya su yi sallah ka ja dogon sura, abinda ake bukata ka gajarta, in ma suratul asr da qul huwallahu za ka karanta, to haka ake bukata domin jiran ku ake, to amma in ana zaune lafiya abinda ake bukata a sallar ta asuba kada a yi kasa da aya 60 zuwa aya 100, wannan shine karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, don haka idan ka koma a cikin littattafan fiqh za ka ji malamai sun ce an su tsawaita karatu a sallah ta asuba da sallah ta azhar, shine yace wa kana yaqra'u bi 60 ila 100, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta aya 60 wato zuwa aya 100, wannan kenan bayani ne dangane da gurgurdan abinda manzon Allah yake karantawa a sallar ta asuba, wannan kuma na nuna mana cewa idan limami ya salamce daga sallah iya abinda ake bukata bayan yayi zikirin da ya tabbata a sunna cewa manzon Allah sai yayi shi sannan yake juyowa, to kada ya tabbata abun sai yana kallon alƙibla, in ka salamce daga sallah a matsayin ka na limami ka ce astaghfirullah 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 allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabaarakta ya dhul jalali wal ikram, to abinda ake bukata sai ka juyo ka fuskanci jama'a, sannan wannan yana nuna mana rawu marwayici da zai manta wani yanki na hadisi, wannan baya nuna cewa a watsar masa da hadisin shi gaba daya, kaga anan me yace wa nasitu ma qala fil maghrib, yace abinda Abu Barza ya fada ma mahaifina dangane da sallah ta magruba yace na manta, al hadith 52, ana Ali radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء wato Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada a ranar yakin Khandaq manzon Allah ke fada cewa mala Allahu quburahum wa buyutahum nar wadannan kafirai da wadannan mushrikai da wadannan munafikai gaba ɗayan su yace ya Allah ina roƙonka kaburin su da gidajen su ya Allah ka cika su da wuta kamar yanda suka shagaltar da mu dangane da sallah mafi ficiya har sai da rana ta fada an gane ko al-wusta bi ma'ana al-fudula fiyayyar sallah kenan to in lafazin al-wasta wannan al-wasta abu wanda yake fiyayye wanda yake zababbe dan haka wannan siga ce wanda take mu'annasa kenan sai ka ce al-wusta bi ma'ana al-fudula idan kuma namiji ne sai ka ce ausa an gane ko sigatu tafdil kenan ismu tafdil ismu tafdil amma yanda yake cewa qala ausatuhum ay afdaluhum alam aqul lakum laula tusabbihun shine yace shaga kama shagaluna kamar yanda suka shagaltar da mu an salati wusta dangane da sallah mafi ficiya har sai da aka kai lokacin da rana ta fada a wani lafazi na al-Imam Muslim yake cewa shagaluna anis salati al-wusta salati al-asr sun shagaltar da mu dangane da sallah mafi ficiya ita ce sallah ta al-asr kuma sallaha bayna al-maghribi wal-isha sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta tsakanin magriba da isha lokaci ya ja dan zamu dakata insha Allah darasi ne zuwa zamu tashi kan hadisin fatar abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu malam kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk